faɗe filo da ya rage a ɓangaren Premier League na ƙasar England shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 27 a jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta lallasa takwarata ta West Bromwich da ƙwallaye 3 da nema. A ɓangaren La Liga na ƙasar Spain ko mako na 23 a jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Deportivo La Corona bata ji daɗi ba a hannun Real Betis a gidan Deportivo da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasanni a ɓangaren UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus na ƙasar Italy za ta karɓi bakuncin Tottenham na ƙasar Ingila da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger kamar da ƙasar Chad har ila yau a wannan lokacin. A can ƙasar Switzerland kuwa Basel za ta karɓi bakuncin Manchester City da ƙasar Ingila. Idan muka dawo ɓangaren hukumar da ke kula da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai UEFA ta tunasar da alƙalan wasan ƙwallon ƙafa da su rinƙa kare mutuncin 'yan wasa da kuma ɗaukan ƙwaƙwaran mataki wajen hukunta duk wani ɗan wasan da ya nemi raunana ɗan uwansa a yayin da suke fafata wasa walau da gangan ko kuma na rashin sani. UEFA ta faɗa haka ne sakamakon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Pep Guardiola ƙorafin da ya yi kan raunin da aka yi wa ɗan wasansa Leroy Sane a wasan da ƙungiyar ta yi na gasar FA Cup wato kofin ƙalubale na ƙasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wanda suka yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Cardiff a can ƙasar ta Ingila. Shugaban hukumar na UEFA ya shawarci shugaban alƙalan wasan ƙwallon ƙafa Colina cewa muna son mu ci gaba da ganin 'yan wasa suna wasanni a fili don haka ya kamata su yi aikin da ya kamata a yayin da suke alƙalancin wasan. Haka kuma dole ne su 'yan wasan su fahimci cewa ya kamata suke mutunta abokan wasanninsu a duk lokacin da suke wasa in sun da ya buƙacewa su fahimci in haka ta faru da su yaya za su ji a ƙaran kansu. A yau dai za a fara gasar ta zakarin nahiyar Turai wato zagaye na 16 inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus da su buga da Tottenham ta kuma Basel suna tare da Manchester City sai gobe a buga babban wasan da za a yi tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da PSG sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Porto suna tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasannin daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.